Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan kurajen fuska wato pimples inda yayi bayani kan abubuwan da suke kawo shi da ma bambancin kurajen pimples da sauran nau'ikan kuraje sai kuma lokacin da aka diba wa shirin ya kawo jiki. To a wannan makon kamar yadda muka yi alƙawari likita zai cika da bayani ne akan yadda ake alakanta kurajen pimples da balaga. Likita gare ka.
So sai ma kuwa haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane ga yar shekara 15 kikkiawan yarinya budurwa ta zo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har ya kai mutum shekara 24 da 5 da 6 so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty da adolescent shi wannan androgen tare da su wato any endocrine glands ko hormones na fada baya yawanci ana da high level of their activity peak level insu ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din to the father karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar da na faɗa yin yanda ake al'ada muryan namiji kasance ya budu ko a gagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai koke baka baga ga danka ko kuma ga yarki tana wato ainihin pimples bai yake tunanin cewa akwai matsala a girmanta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane ko wace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi na kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create haka ma kuma bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sa shi yawa irin shi wanto propionic bacterium acne din kenan.
To likita akan ce yawancin abu mai mai ko maiko da ƙara ta'azzara kurajen pimples shin da gaske ne ko kuma yaya abin yake a likitance?
Eh tabbas ga wa'ansu yana ƙara iya ta'azzara shi sai kasance ya zo ya ƙarin yawa amma kuma ba wai har sai can ba akwai wanda zai zauna ya ce maka maiko ya ce duk abin da yake so wanda akwai a lot of maiko irin su butter irin su wato ainihin cheese a cikin irin wanda shi natural maiko haka da ke sawa abinci amma kuma haka zai tashi ko ya tashi ko ta tashi first ba dole sai presenting with one acne vulgaris ko kuma pimples din ba akwai wanda su kuma ba sa ci kwata-kwata amma kuma still za su yi presenting with it sai dai amma shawarar da akan bayar ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples din yana da kyau ta rage ko kuma su rage yawan amfani da maikon amma kuma ga wanda yake tunanin cewa bayi da wato ainihin wannan pimples din nan ya sa maiko ga gaba ya ci duk inda yake so ai maiko kar a manta ba wai sallah a fuska bane yake illa a'a yakan illa wa zuciya yakan illa difference sana jiki musamman jijiya e cause wani abu shi atherosclerosis wanda yakan zo yayi muni e cause hyperlipidemia hypercholesterolemia gonda suke da hawan jini ma da muzan tashi ya kare yin sa shi muni zo muna ta bada magani mu ci a ta yin to ani exercise din mutum yana yawan yin zufa din wannan maiko yana fita so ba wai abun kyau bane a sa maiko a gaba ana shi kuma at the same time ba wai abun muni bane dan mutum ya ci maiko sai dai yakan yi playing important role kan sosai ga wanda yake da wannan acne vulgaris din amma kuma zan faɗa na mimita is a natural process so bana natural oil ma muke kiran shi medically shi wannan sebum na faɗa a can farko-farkon bayanin nawa wanda kuma mutum ne sai zai ce to ga abin zai eliminate din shi ba.
To likita sautari zaka ga wasu sukan fasa ko matse kurajen pimples shin hakan daidai ne?
Eh tabbas babu bambanci sun yi haka amma kuma dan sun fasa ko sun matsa shi ba shi yake nufin ba zai sake fitowa ba saboda wannan comedons din nan ai kamar yadda na faɗa muna da whitehead muna da kuma blackhead and at the same time muna da a lot of process in shi ko kuma stages in shi san ka fasa wannan ya fito to ba mamaki bane sake fitowa so a madadin a ce za a yi fashe-fashe na fitowan wannan so akwai shawarin da ake bayarwa wanda su ne kamar haka na farko dai ga wanda yake da acne vulgaris ko kuma pimples yana da kyau ya wanke hannun shi da ruwa da sabulu sosai sai ya samu asalin standard medicated soap din da ya san cewa zai masa aiki. Mutum yakan wanke fiskan shi wata na har kadin sa soso ne tsafta a jikin da ba wai kana wanka da wannan soson ba, soso daban na shi, sai kai kasance ka wanke fiska ka dan dirje shi kadan kowan bayan awa 6 yana taimakawa. Kana gamawa ko kina gamawa sai ka wanke ruwan da normal, sai ka wanke fiskan ka da normal ruwa ba tare da an goge wannan fiskan ba, a bar shi zalla ya dan bushe da kanshi daga nan sai ya amfani da mai da ake amfani da shi na shafawa. So kuma kafin mu je da Lisa, shi kanshi wannan acne vulgaris din yana da hawa-hawa, muna da mild, moderate tare da kuma severe one. Mild moderate ne wanda bai muni sosai ba, tare da yawan wanke fiskan da sabulun kamar yadda na faɗa, ko kuma other forms of sabulaya wanda suna nan da jik haka kasuwa wanda suna da kyau, yana taimakawa akalla sau 3 zuwa sau 4 a rana. Sai na biyu kuma in ya kasance still it continues ya ci gaba, to dole amfani da na shafawa, wato topical ointment kenan, wanda sun haɗa da mostly salicylic acid a cikin su tare da benzoyl peroxide. Wannan benzoyl peroxide din nan ba zalin shi ba, akwai su sulfur erythromycin in combination kenan da shi salicylic acid din. Wato ana in yi muni har isotretinoin akan bayar form of vitamin A acid haka, as vitamin A acid sai retinoin haka aka yi mixin din shi, sai a zo a bayar, mutum yana sa a fuskan shi sau ɗaya wani maso biyu a rana. So in continuously kuma still ana yin haka ba wai raguwa yake ba, akan bayar da hard medications wanda in mutum ya haɗe na ɗan wata 2-3 yakan taimaka, shi minocyclins ne suka fi yin wannan aiki din. In some situations kuma har da macrolide, amma ba zan iya faɗin sunan medication din ba saboda ba wai zallan acne vulgaris ba ne kar mutane su je su yi abusing din shi, saboda ana treating a lot of other serious, more serious medical conditions with them. So waɗansu despite sun wanke fuskan nasu da medicated soap, sun zo sun shafa mai din saga still ya ci gaba da fitowa. So yana da kyau ga musamman mata irin kayan cosmetics din da suke amfani da shi na su makeup tare da sauransu, sai su kiyaye su ga wanda babu oil a cikin shi, wato wanda babu irin wannan maiko da ake hada shi dan ya zo ya wannan, saboda in ka sance kana fitar da maikon fiskan jikinka wanda na riga da na fada shi sebum din da yake causing comedic status, sauransu ka zo ka kara maka wani maikon kuma in form of makeup ko kuma kayan cosmetics ko kuma irin kayan wanka da ake amfani da shi ko na ado ko na kwalliya, to an gudu ba tsira bane, dan sai ka sance cewa ya kara re actually accumulating, in kara accumulating kuma sai kara fitowa kenan. So dole ka sance cewa an duba irin product din da ake amfani da su na kayan cosmetics ko kuma kayan makeup din da ba su da wannan. Haka ma kuma waɗansu daga cikin kayan makeup din sukan iya causing irritation, daga nan sai kara bata wannan shi comedons din, sai su kara bazuwa su kara yin yawa, sai sa mutum yana kula yana lura da kyau, in yi gabe karfe shi ba, in ta gaba ta karfe shi ba, to sai kasance cewa su yin avoiding din shi ta baki daya. If not sai kasance suna amfani da wannan man kuma suna amfani da asibiti, amma kuma a distance ba a samu cigaba ba. Sai ne gaban su kuma haka gargajiya shi ma sai a guje shi, saboda yawancin wanda suke kansu gargajiyan ba sai su ce maka me yake ciki ba, balle har da zai kasance yayi maganin shi da zaka sa su a gaba, ba su ce maka ga ainihin abubuwan da suke ciki na sinadarai ba, kamar wanda na asibiti kuma sai an yi calculating, an lissafa, an bi an karanta, an yi testing, an jira, an abubuwa da yawa, kafin sai za a ce maka kashi an fitar da wannan maganin wanda internationally, wato a duk duniya gabaki ɗaya, akan yi recognizing din shi kenan. Amma ba abun mamaki bane despite mutum yayi haka continuously yana kai na wata da watanni, ga still bai tafi ba, wanda kuma shine in muka zo muka yi medical aspect of it, wato na shafe-shafen tare da na shafe ba, aka yi surgical aspect of it ko kuma surgical management. In surgical management din ga waɗansu aka yi su extracting din su, excising din su, waɗansu ma har in ta kama akan je akan yi wato ainihin shi draining din su. So wato ainihin ko a bude a ciro ko kuma a bude a matse ko kuma a kwashe shi a yayi gabaki ɗaya. Waɗansu wanda bai cika alƙawa a Najeriya ba, aka yi cryotherapy, aka yi irin su laser resurfacing haka, resurfacing amin, wanda duka shi ma yana taimakawa gurin rage wannan yaduwa ko kuma bazuwa ko kuma munin wannan acne vulgaris din. So yayin da aka yi haka kuma yakan zo ya ragu.
To likita, daga ƙarshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu game da kurajen pimples da ma sauran cututtuka baki daya?
A ƙarshe kuma kar mu manta ga wanda suke da wannan pimples din nan, kar a ga yayi yawa fiskan su ita nan a wani ai baya wanka ne sosai ko kuma wance bata wanka ne sosai, a'a ba haka bane, suna wanke jikin su, suna wanke fiskan su, suna yin komai, wannan is the natural process, wanda sai dai kawai abin da ake so da su shine ko ne bayan awa 6 suna dan fin wanke fiskan su sama da ni da kai da shi da ita ga wanda ba su da shi kenan. Kuma kenta su yi amfani da medicated soap su wanke fiskan su, kar su goge, kuma sai su apply wannan ointment musamman mutum ya zo kwanciya. yana taimakawa ya rage amma din ya ga bai tafi ba dan ta ga bai tafi ba kar su daga hankalin su su ce su yi going extra mile kun san hapsu su fara bleaching ko kuma su fara yin abin da sun san cewa zai iya kawo musu cuta a jiki ko yawan shan magunguna ko kuma maganin gargajiya wannan ba daidai bane
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku sai kuma likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Muslim Bello Katagun ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa yau fa a gafarce ni da wannan muryar tawa mu huta lafiya Ba ku mai hoje da ni ma